أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 21 رمضان شكلها 2143 هجرية wanda ya dace da 22 da watan 4 shekara ta 2022 miladiya. Zan mu ci gaba cikin karatun littafin mai albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu shekara ta 256. Sai zan mu tashi cikin Kitabu Salah, zan mu tashi babi na goma, babin in sallafi saubin musallabin aw tasawir hal tafsiru salatuhu wa ma yunha min zalik. Ina ga shi ne ku in sallafi saubin musallabin ambijaniya ta abijah mun yi ta ne na sha biyar ne yake cewa al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama babu dake bayanin in sallafi saubi musallabi, idan mutun yayi sallah cikin tuha wanda akwai hoto na gumiki aw tasawir ko kuma hotuna na ko musallab shine da hoton zane na gumiki a jikin tuha akwai ko kuma tasawir hotuna kai wanda ba na gumikin ba har tafsiru salatu shin sallar shi ta baci wa ma yunha min zalik da kuma hanin da aka yi akan hakan kin. Ibn Hajar ya ce al-Imam al-Bukhari ya gudana akan al'ada shi da ka'ida shi na rishin yankewa akan mas'ala idan akwai sabani a cikin ta. Mas'ala sabani ce ka'ida al-Imam al-Bukhari in zai kulla babi a cikin babu in abin ya zama na ana sabani akan shi in antai akan halacci kawai sai ce babun fi jawazi kaza, in kuma ya kasance kawai haramci ne babun fi taharimi kaza, amma in kuma akwai sabani akan abun sai hal kaza kaza sai a zashi da sigar tambaya kenan. Ku wancan ɗan wancan janibin ba kunce ba daga kulla babe ma an karkata wajen mu, su ma ɗan wancan masu fahimta ba sun ce ba daga kulla baban ma an karkata wajen wanda suka kai akan kaza, kawai sai a zashi a san sigar tambaya dalilai in kuka shigo kowa sai ga abin da ya fahimta. Amma kuma shi duk da wannan al-Imam al-Bukhari yana da zabin shi, yana da abin da ya zaba akan mas'ala. Yau hadisi na 374 haddasana Abu Ma'amar Abdullah ibn Amri haddasana Abdul Waris qala haddasana Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas yake cewa kana kiramun li Aisha, wani bargo ya kasance na Aisha satarat bihi janiba baiti wanda ta suturce gehen ɗakin ta da shi, fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amidi anna kiramiki haza ki dauki gusa mana wannan bargon naki, fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'arudu li fi salati, dan saboda hotunan shi busu gushe ba suna bujuro mana a cikin sallata, kenan a cikin sallah annabi alayhi salatu wassalam suna bujuro mushi kamar irin na ambijaniya ne dai ta abijaham, illa da ta sa ba ambijaniya ba kai waccan riga, ambijaniya wa ita ce aka amso da aka maida waccan, ita ce illa shagalatarwa a cikin sallah. Al-Imam Ibn Hajar Allah mashi rahama yake cewa zahirin hadisin baban nan bai biyan bukatun da tarjamar da Bukhari ya kulla akai gabaki daya, li'anna satar wa in kana za ta sayuru lakinnahu lam yalbas wa lam yakun musallabun wala naha an salati fihi sarihan, adda ya kasance sitrak akwai hoto a jikin ta amma babu inda akai bayanin cewa hoton na gumiki ne, kuma ba ai ba sarraha cewa ba an hana yin sallah wajen ta, annabi tayi dai a hudda mushi. Amsa shi ne amma awwalan fa inna man ulbisa bi dariqil aula, hana shi da aka yi ta sanyawa ta husku min babu aula ne, amma saniyan nabiyin kuma fa bi ilhaqil musallabi bil musawwar listaraka ma fi anna kullam minhum qad ubida min dunillahi ta'ala, ta kasancewar hoton idan ya kasance hoto ne wanda ba amma bauta mishi ba, bayyada ma wata alama ta abun bauta mishi hotuna ne na wani abu daban an hana akan su, to ko min babu aula a ce wanda yake goma kane a jikin su hoton gumiki ne a jikin shi ya kasance an abin nan an hana. Wa amma salisan amma na uku fal amr bil izala mustalzamin lin nahyi an al istimal, da yake cewa mu ai a cikin baban cewa wa ma yunha min zalik, da ma hanin da aka yi a haka, amma kuma cikin hadisin ba a yi umarnin hani ba, kawai dai annabi ya ce a hudda shi yana shagaltar da shi, yana shagaltar mishi da sallah, amma bai ce ba sauran jama'a kuma ka wanda karasawa. To shine Ibn Hajar ya ce amsa wannan shine cewa a hudda kin ya lazumci hani sun mazahara, sannan sai ya bayyana al-Imam al-Bukhari yana son nuni ne zuwa ga cewa al-musallab kin ishara ce yake zuwa ta hanyar wani hadisin kamar al'ada shi yadda ya saba hadisin ta wata hanya ya zo a cikin abin da ya huda shi a cikin kitabul libas ta dariqa Imran daga Aisha take cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaturk fi baiti shay'an fihi taslib, annabi bai kasance ba yana barin wani abu a cikin ɗakin shi wanda akwai hoton gumaka ciki, illa na qadahu sai ya kakkarya shi ya huda shi. Kenan wannan at taslib mai zancen gumaka gashi ta hadisin shi karan kanshi ta wata hanyar tashi an zo an batan wannan, sai dai Bukhari bai kawo shi ba wannan gurin, shi kuma yana daukan cewa littafin shi daga farko har zuwa karshe abu ɗaya ne, dan anan gurin ba a kawo abu ba ka cewa babu, a can gaba zai in ya kawo shi baka da hujja kace ba a kawo ba. Hadisi na 374 haddathana Abu Ma'mar Abdullah ibn Amr haddathana Abdul Waris qala haddathana Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas yake cewa kana kiramul li Aisha, wani bargo ya kasance na Aisha satarat bihi janiba baiti wanda ta sitarce gehen ɗakin ta, fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amidi anna kiramuki haza ki gusa mana wannan yau shikin ne muke ko ma bane muke, yace wa dallal hadis hadisin yayi nuni ala anna salata la tabsudu bizalika sallah batta baci da wannan, ko da mutun yayi sallah a wajen abun sallah batta baci yadda an yi hani akai, li annahu lam yaqdaha dan annabi bai yanke sallar shi ba da kuma ta baci da ya yanke ta, wa lam yaudha bi sake ta ba, kamar yadda zai zo cikin kitabul libas sauran hanyoyin hadisin daga Aisha da hadawa da tsakanin shi da sabanin da ake yi akan shi insha Allah. Babe na 16 babu man salla fi farruji haririn summa naza'ahu, baban dake bayanin wanda yayi salla fi farruji haririn cikin alhariri mai koha ta baya, alfarruji shine alhariri mai koha ta baya, alhariri kamar riga ce to amma kuma ya zama daga baya a tsage yake, summa naza'ahu sannan ya cire shi. Hadisi na 375 haddathana Abdullah ibn Yusuf qala haddathana laysa an Yazid an Abi al-Khair an Uqbah ibn Amir qala uhdiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam farruj harir, an kawo ma annabi hadaya ta hariri mai koha ta baya, falabisahu ya sanya shi fa salla fihi yayi salla a cikin shi, summan sarafa sannan sai tahiya shi fa naza'ahu naz'an shadidan ya cire shi cirewa mai karhi kalkarihi lahu kamar yana kin shi, wa qala sai ce la yanbaghi hadha lil muttaqin, wannan bai kamata ba ga masu takawa, sai aka haramta shi. Zahirin hadisin sallar annabi alayhi salatu wassalam yayi ta ne kahin haramcin sanya alhariri yazo, abinda yake nuni akan wannan hadisin Muslim yake cewa salla fi qaba'idi bajin summa naza'ahu wa qala nahani anhu jibril, kenan bayan ya sakin ne kuma sai annabi jibril ya kawo mishi wahayin cewa an hana sa alhariri mutum namiji sa alhariri, sai annabi ya hudda shi faɗi wannan magana, abinda ke nuni akan wannan cewa bai kamata ba ga masu takawa, da yake nuna cewa kahin haramci ne shi yasa, wa ya tamilu yana daukar kasance annal muttaqi almuslimul muttaqi lil kufr, muslimi wanda yake kin kahurci, wa yakunu nahyu sababun nazai, sai kasance hanin nan shine sababin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi nan kai tsaye ya hudda shi, wannan mahallu shahir nashi a waje yake. Babu na 17 babu salati fi saubil ahmar, baban dake bayanin sallah cikin jattuha, yushiru ila aljawaz, Bukhari yana nihi nuni zuwa ga halacci, yana nuni zuwa ga halacci ne. Hadisi na 276 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Ar'ara qala haddathana Umar ibn Abi Za'ida an Aun ibn Abi Juhaifa an abihi qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin, naga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wata qubba hamara wata jamin adamin tahata, wa ra'aytu bilal, naga bilal qubba shine dan daki da ake yi kamar hema yana ciki ya shiga ciki, wa ra'aytu bilal, naga bilal akhadha wudu'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya dauki abun arwala annabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aytu an-nasa yabtaduruna zakal wudu, naga mutane suna ta gaugawa zuwa wajen wannan abun arwalan nashi, faman asaba minhu shay'an tamassaha bihi, wanda ya samu wani abu daga cikin ruwan nan na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya saura sai shafa jikin shi da shi, wa man lam yusim minhu shay'an, wanda bai samu ba daga ciki bai samu komai ba, yace akhadha min balil yadi sahibihi, sai ya dauka daga jikar hannun dan uwan shi, dan saboda suna tabarruki da asar na'ar walla annabi alayhi salatu wassalam summa ra'aytu bilalan akhadha anadatan farakazaha sannan sai naga bilal ya dauki wata el sanda ya kafata wa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto fi hullatun hamra a cikin wata kawashi ja mushammiran yana ya zazzameta salla ila al-anaza yayi salla zuwa ga wajen wannan sandak bin nasu da mutane raka'ati ne raka'a biyu wa ra'aytu nasu sai naga mutane wa dawabu da dabbobi muruna min bain al-anaza suna wucewa ta gaban wannan el sandak dan ka sa sutura la yadurruka man marra baina yadayka ba abinda zai cutar da kai kamar yadda annabi ya faɗa wani hadisi matakar ka sa sutura kuma duk masu wuciya ma su wuce idan ya kasance ta bayan suturan ne wannan da al-Imam al-Bukhari yace babu salati fi saubil ahmar babun salla cikin tuhaja hadisin kirara gashi nan yayi nuni an samu mahallu shahid a ciki sabanin tare da malaman Hanafiya ne yake su suka ce makaruhi ne suka tawilin wannan hadisin cewa hulla jakin wannan ba ana nihin ja bane ana nihin jikinta akwai wani dasa na ja na daga dalilan su abinda Abu Dauda ya hudo daga hadisin Abdullah ibn Amr yace marran Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan annabi ya wuce wani mutum wa alaihi saubani ahmarani sai da jajayen kaya fa sallama alaihi wannan mutum yamma annabi sallama falam yurda alaihi bai maida masa sallama ba saboda hushin ya sa jajayen kayan nan huwa da'iful isnad sai dai hadisi ne da'ifi ya ci karo da wannan hadisin akwai hani ma da yazo yana cikin muftalaful hadis sa tuhaja ai abinda yake zan mu ga bayanin malamai akai wa in waqa fi ba'd nusukh at-tirmidhi duk da yazo a cikin wani nusakh na tirmidhi cewa hadisin hasan ne amma ba hasan bane akan ya kasance ma ya inganta to ya ci karo da hadisin da ya yi shi karhi kuma wannan waqi'a to ainin ne fa ya hata mil an yakunu tarakan raddu alaihi bi sababin akhar tana yiwa ma ya kasance koda ya inganta rishin maida mishi sallama da ibadan jajayen kayan da ke jikin shi ba dan mun ga wani ya mishi sallama ya ki maida mishi dan ya ce bai yadda abai da arwalla kenan ba zai ba a ce shi wannan saboda jajayen kayan ne wa hamalahul bihaqi ala su masu biga ba adan nasiji al-Imam al-Bihaqi yace shine wanda aka rina bayan an saka shi amma abinda aka rina zaran shi yace babu lahi dan jani zaran shi ya zama ne bayan an saka shi ne kuma aka mishi jarini babu lahi Ibn Tini yake cewa za'ama ba'dhum annahu anna lubsun nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal hulla wasu sun raye cewa Ibn Tini yana daga cikin manyan malamai na harko da suka ma sahih al-Bukhari sharhi shi yasa Ibn Hajar da duk manyan malamai masu sharhi na bayan shi suna nakalawa daga gare shi yace lubsun nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal hulla sawar da annabi alaihi salatu yayi wannan adan da yayi kana min ajli al-ghazwi dan saboda dalilin yaki ne wa fihi nazarun amma magana nan tashi akwai nazari ba za a yarda da ita ba dan saboda ya hodi cewa a hajjatul wada ne ba a cikin yaki ba hajjatul wada kuma babu yakin da aka yi a cikin ta takaice dai a hanin da yazo akan sa jattuha akwai hadisi da dama wanda suke zawa babu mukhtalaful hadis a takaice ya halitta hanin da annabi alaihi salatu wassalam ba hani bane na haramci dan saboda gashi ya sa washi ta nuna cewa hanin ba hani bane na haramci babe na 18 babu salati fi saduhi wal minbar wal khashabi baban dake bayanin salla cikin rihi wal minbar da busa minbari wal khashabi da wani katako mutun ya hau busa yayi salla qala abu abdullah yake cewa walam yara al hasan ba asan hasanul basri bai ga wani lahi ba an yusalli al jamad mutun yayi salla a busa kankara wal kanadir ko kuma yayi salla a busa gada wa in jarata ta bawlin ko da bawl yana gudana ta kasanta au fauka ha ko ta samanta au amama ha ko gabanta yace idza kana bainahuma sutura idan an samu sutura tsakanin su wa salla abu huraira ala saqafil masjid bi salati al-imam abu huraira yayi salla abu sarihin masallaci tare da liman kuma yana bin liman kin a kasa wa salla ibn umar ala sarji ibn umar yayi salla abu sa kankara duka me yake nihi wannan nuna halacci akai shine Ibn Hajar yace yushiru ila al-jawaz Bukhari yana nuni ne zuwa ga cewa halaka ne duka wannan abubuwan da ya kawo sabanin yazo ne ba a cikin wasu malamai na tabi'ai da ma kuma wasu malaman malikiya da malaman malikiya suke ganin cewa al-makanul murtafi liman mutun ya hawo wani guri wanda yake sama wanda Shimawi yana ga ran tabo zancan babu na 377 haddathana Ali ibn Abdullah qala haddathana Sufyan قال حدثنا ابو حازم قال سالوا سهل بن سعد سن تنبئي سهل بن سعد من اي شيء المنبر منبري daga menene aka yi shi faqala sai ce ma baqiya fi nasi a'lamu minni, cikin mutane ba wanda yayi saura wanda yayi ni sanin wannan kin. Huwa min aslil gaba, yana daga cikin magariya ta wannan ta daji aka yi. Amilahu fulanun maula fulana, wani bawan wance shi yayi li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ai ya wuce hadisin nan. Wa qama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina umila, annabi sallallahu alaihi wasallam ya haushi lokacin da aka aikin shi, wa wudi aka ajje shi. Fastaqbala al-qibla, ya fuskanci al-qibla, wa kabbara, yayi kabbara, wa qama an-nasu khalafahu, mutane suka yi tsaye bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qara'a, yayi karatu, wa raka'a, yayi ruku'u, wa raka'a an-nasu khalafahu, mutane suka yi ruku'u bayan shi. Summa rafa'a ra'sahu, sannan ya dago kanshi, summa raja'a al-qahara, sannan yayi koma da baya da baya. Fasajada ala al-ardi, yayi sujada akan kasa, yana sallah a bisa minbarin, amma kuma sujada da ta kama sai sabko yayi ta a kasa. Summa ada ala al-ila minbar, sannan ya koma zuwa ga minbari, kama yadda mun gani a Shimawu yana cewa sujudu ala al-ardi afdal, yin sujada a bisa kasa shi yayi. Summa raka'a, sannan sai yayi ruku'u, summa rafa'a ra'sahu, sannan ya dago kanshi, summa raja'a al-qahara, sannan ya koma da baya da baya, hatta sajada bil-ardi, sai da yayi sujada a kasa. Fa haza sha'anuhu, yace wannan shine sha'anin munbari. Qala Abu Abdullah, Abu Abdullah al-Imam al-Bukhari yake cewa qala Ali ibn Abdullah, Ali ibn Abdullah yake cewa sa'altu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, na tambaye Ahmad dan Hanbal Allah mushi rahama, an haza al-hadisi, gami da wannan hadisi. Qala sai yace in fa inna ma aratu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana a'la minan nas, abinda muke nihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sama da mutane. Gashi shi yana bisa munbari, su kuma suna kasa da shi kenan. Ya halitta ulul imamu ala imamu ilul imamu ala mamumi, mamu musliman yayi dan sama a bisa mamun shi, ga dalilin shi nan mai ishimawi. Yace fala ba asa an yakuna al imamu a'la minan nas bi hadha al hadis, babu lahi liman yayi sama da mutane dan sabar da wannan hadisi. Qala yake cewa fa qultu, sai nace inna sufyan ibn uyayna, sufyan ibn uyayna kana yasalu an hadha kaseeran, ya kasance yana tambaya gami da wannan mafi yawa. Falam tasma'ahu minhu, muji komi a gare shi ba. Qala la, sai yace a'a. Wannan ku ga yake nuna mana ƴan uwa, duka abinda muke ga malaman fiqh suna hada, suna da hujja, suna da dalilai. Manyan malaman ne fa yana da wuya su kawo wani abu wanda ba su da hujjoji ko hadisai akan shi. Ko da kai a cikin hadisin, wani hadisin sai an maka bayanin cewa ga inda suka dauko hujjar su, zaka iya fahimta. Shi yasa ba karamin garaje bane in ka karanta wani abun sir suka hada ka ce babu dalili, ya saba man hadisi, ko kuma ka ce ba su da hujja. In dai malamai sun yi bayanin cewa hujja mai rauni ce kai bayani, amma ka shirin ka da cewa ba su da hujja, ba su da dalili, baka yi ihada da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka yi da shi. Shi yasa duk abin da zasu faɗa zaga suna da dalilai, suna da hujjoji, sai dai kuma dalilai na wani sahi na wani a cikin su malaman. Kuma wannan kin wa zai yi bayani, ba kai zaka fahimto, malamai zasu yi bayani. Wal garad mir iradi hadha al hadith fi hadha al babu jawazi salatu ala al minbar, yace abinda ake nihi a wajen wannan shine sallah a bisa minbari ya halitta. Wa fihi jawazi ikhtilaf mawqif al imam wal mamum fil ulu wa safa, yace a cikin shi ya halitta a samu sabani tsakanin liman da mamu a wajen abun hawa, ya hau sama shi kuma yana kasa. Da sallah wacce da Abu Huraira yayi ta mamu, shi kuma gashi can dalilin shi mamu cewa ya halitta. Yace fihi jawaz ikhtilaf mawqif al imam wa qad sarraha bizalika al mustanaf al imam al bukhari, ya bayyana wannan kirara a cikin hikayar shi da ya gami da Ali ibn Madini. Yace Ali ibn Abdullah ya tambaye Ahmad, shine malamin shi Ali ibn al Madini, Ali ibn al Madini kuma aboki ne ga al imam Ahmad. Wal ibn daqiq al id fi zalika bahasun, ibn daqiq al id ji al imam an nawawi al imam wannan Ibn Hajar yace yayi bayani sosai akan wannan mas'ala. Fa innahu qala, dan shi yana cewa man arada an yastadilla biha ala jawazi al-irtifa, duk wanda yake son yayi dalili da shi akan halaccin daukaka min gair qasr at-ta'lim wa lam yastaqim, ba da manufar karantarwa ba, to wannan ba za ya yi ba, dan saboda lafazin ba zai dauke shi ba. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne dan saboda karantar da su, kada wani ya dauke shi a matsayin al'ada, kullun shi yana sama mamun suna kasa. Wal infirad al asl bi wasf mu'tabarin taqtadi al munasaba i'tibaru fala budda min, shi dan saboda wancan shine asali, ba za a saba mishi, bai zama na su daidaita da shi da mamun shi, shine asali, to kada ya kawo wani abu da ya saba mishi sai an samu wani dalili na karantarwa ko makamancin shi. Wa fihi dalilun ala jawaz al amal li yasir fi salat, a cikin shi akwai halaccin yin aiki dan kadan a cikin sallah, shi ma malaman fiqh suna hada. Shine dalili akan cikin hadisin, shine ga Annabi alayhi salatu wassalam, sabkan wannan da zai daga minbari yayo da baya da baya, duka aiki ne, amma da ke dan kadan ne cikin sallah ba a haramta shi ba sabanin wani wanda zan mu gani mutane cikin sallah suna yin aiki mai yawa wani zaka gani daga shigowar shi dan kai rasa ruku'u tun daga kofar masallaci zai yi ruku'u kuma ita tahiyya har sai ya je ya tar da liman wannan bai da sallah dan saboda aikin laysa bil yasir ba kadan bane yayi aiki mai yawa wa fil hadisi jawazu salatu ala al khashabi cikin hadisin akwai halaccin yin sallah a bisa katako duk da Hasan al-Basri da Ibn Sirin sun karhanta haka ga abin da Ibn Abi Shayba ya hudo daga asarikin su an rawaito kuma daga Ibn Mas'ud daga Ibn Umar kwatankwacin shi daga Masruq yake cewa annahu kana yatamilu labna yasjudu alaiha idza rakiba safina ya kasance shi zan saboda kasance yayi sujada akan kasa in zai shiga jirgin ruwa da burgin shi yake shiga ya rika sujada a sama nan saboda yayi sujada a bisa kasa daga Ibn Sirin shi ma kwatankwacin wannan amma ce alqaulu bil jawaz huwa al mu'tamad magana cewa ya halitta ita ce abin dogaro ba aikin su wa'annan ba aikin su kiyayewa ne dokan abin da yake al afdal hadisi na 378 haddathana muhammad ibn abdurrahim qala haddathana yazid ibn harun qala akhbarana humayd at-tawil an anas ibn malik anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagada an farsihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fado wata ran daga bisa dokin shi fajuhisha saquhu sai karsa kwabrin shi yayi rauni aukatifu ko karfata shi wa ala min nisa'i shahran yayi ila'i daga matan shi wata guda fajalasa fi mashrabatin wannan ba wai dan tana da alaka ba dalilin fadawar daga bisa dokin shi yasa aka yi ila'in ba wannan yake nihi ba kuma ila'in ma ba ila'i na usna malamin fiqh ba fajalasa fi mashrabatin lahu sai annabi ya zamana a cikin wannan kinshi dakin shi na kofa almashraba shine dakin mai gida na kofa wanda yake daban yace lahu darajatuha min jazu wanda an mishi matattakala shi ta kututturan dabino fa atahu ashabuhu yaudunahu sai sahaban annabi suka zo suna gaida shi fa salla bihim jalisan yayi salla da su zamane huwa qiyam wa hum qiyam su kuma suna tsaye falamma sallama yayin da yayi sallama kala sai yake cewa inna maju ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru idan yayi kabbara ku yi kabbara wa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'u ku yi wa idza sajada fasjudu idan yayi sujada kuma ku yi wa in salla qa'iman fasallu qiyaman idan yayi salla a tsaye kuma ku yi salla a tsaye kenan sai shahi wancan abun gari da mas'ala ce ta mukhtalaful hadis ita ma zan mutarra ta gaba wa nazala li 29 annabi sai ya sabko ga kwana 29 fa qalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaka alaita shaharan kai fa kai rantsuwa wata guda cewa ba zaka koma gare mu ba su matan yanzu kuma 29 ne fa qala sai ce inna shahara 29 watan ai 29 ne wannan hadisi al-imam al-bukhari ya huddo shi a guri 10 wannan shine guri na harko kuma wannan yana kumshe da ilimin muka da dama sai duka gaba zan mutar da su kowanne salla lima a tsaye a zamanin mamu a tsaye shi ma zai mutar da baban shi gaba da dukkan sauran wasu abubuwan zan mutar da baban su gaba abin da ya shahe mu nan kawai mahallu shahirin ba zan magana akan shi yace wal gardu min hazal hadis nan da yace alamin nisa'ihi shine khalafa Allah yadkhul alaihinna shahara yayi rantsuwa akan cewa ba zai shiga gare su ba sai wata guda saboda lafazin al-ila shine rantsuwa kawai haka ba ma baban afawi daga cikin baban fiqh wannan saboda ya kumshi rantsuwa yace walaysa al-murad bil ila al-muta'aruf bayna al-fuqaha ila in ba na wajen malaman fiqh ake nihi ba kawai rantsuwa wal gardu min hazal hadis abinda bukhari yake nihin kawo hadisin nan a gurin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dakin shi na gida wahiya ma'amulatun min al-khashib kuma an ce an aikata shi ne da katako gashi na an ce dakin an aikata shi da katako kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yayi sallah shi kuma al-imam al-bukhari cikin wani babu ya kawo shi babun salati fi saduhi wal munbar wal khashabi wal khashab shine nan mahallu shahidi qala ibnu battal yake ci ya fadu wannan magana wato ake ba amma an biyo bayan ibnu battal da magana cewa la yalzama min kawna darajuha min khashabin an yakunu kulluha khashab dan an ce matattakarar dakin ta katako ne bai lazumta ba a ce dukkan dakin da katako ne aka yi shi ba zai zama na hujja ba fa ya hatamul an yakuna lagarru minhu jawazul bayani tana yiwa ya kasance abu wanda bukhari yake nihi bayanin halaccin sallah a bisa kan rihi akan jumla kamar yadda sauran fawaid kin hadisin da su zo cikin kitabul imama babu na gaba saboda kamar yadda yake cikin tsari kowane hadisi yana da gurin shi wanda shine asalin kawo shi da ko wani gurin kuma da zai kasance an kawo shi dan saboda buƙatar wani dan guntun abu kawai a nan gurin inda ya kamata a shinhuda bayani akan shi gurin da aka kawo shi gurin shi na asali wanda nan ne gidan shi an bude babu akan cewa babun fi kaza sai a kawo hadisin da ya kumshi wannan abin to wannan nan ne gurin shi amma an maimaita shi a wani guri ma wannan gurin bai buƙatar sai an yawaita bayani gurin shi dan saboda nan ba gurin shi bane asali kawo mahallu shahir zaka dauka ai sharhin shi a wuce ba sauran bayanin ba babu na 19 babun iza asaba saubul musallim ra'atuhu iza sajada baban dake bayanin idan tuhum mai sallah ta taɓa matar shi in yayi sujada shin ta baci ko kuma kamar yadda zai kawo hadisi sai mana nuni akan siha hadisi na 379 haddathana musaddad an khalid qala haddathana sulaiman shaybani abdullah ibn shaddad an maymuna qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli yana sallah wa ana hiza'ahu ni ina dabara da shi wa ana ha'id kuma ina haila wa rubbama asabani sawbahu so diya wa tuhashi sawbahu zata taba ni tuhashi idza sajada idan yayi sujada qala take cewa kana yusalli ala al-khumra ya kasance yana sallah abusa abun sujada abusa abun kamar tafi ne yanzu da muke amfani da su nan can lokacin mai ma kasance na fata ne yawanci suke aiki da shi shine suke aiki da shi ibn battal yake cewa la khilafu bainal fuqaha ila amsar bainal fuqaha ila amsar fi jawaz salati alaiha babu sabani akan malamai gabaki daya akan halaccin yin sallah akan ta akan yin akan tafi ma'ana yace amma abinda aka rawaito daga Umar ibn Abdul Aziz annahu kana yutabi turabin fayuda wa al khumra fayasjudu alaiha cewa ana kawo mushi Umar ibn Abdul Aziz a kawo mushi kasa in zai sallah bisa tafin shi sai an kawo mushi kasa ya zuba sama yayi sujada a bisa kasa yace wannan yana aikatawa ne akan mubalaga da tawadu'u da khushu'i Allah ba wai yana nihin ba cewa sai an yi haka nan sallah ta zattai bai kasance ba zai saba ma aikin jama'a ba ibnu abi sheba yayi ruwaya daga urwat ibn zubair annahu kana yakrahu salatu ala shay'in duna al-ard ya kasance yana kin sallah akan wani abu wanda yake ba kasa ba bai san ayi sujada a bisa wani tafi ko bisa wani karo ko sai bisa kasa an rawaito wannan daga urwa yace yana nihin cewa karaha ta tanzih karhanci na tanzihi ba karhanci na haramtawa ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai haramta ba shi ba zai haramta ba rahimahullahu ta'ala nan da yake cewa Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan ne dan saboda bayyana cewa mai sallah idan tuhaishi ta macen shi tuha ta jikin shi ya taba tuhan macen shi yana cikin sallah shi bata baci ba dan saboda wannan hadisin na maimuna da ya kawo babu na 20 babu salatu alal hasiri baban zake bayanin sallah akan tabarma wa salla jabir yayi sallah wa abu sa'id da abu sa'id fi safina a cikin jirgin ruwa qa'iman a tsaye wa qala al-hasan yake cewa qa'iman malam tashuqu ala ashabik kai sallah ka a tsaye matakar ba zaka cuta ma abukan tahiyar ka ba ta duru ma a haka na ke wayo tare da ita wa illa in ko ba haka wa fa'idan sai kai azam nake nan idan zaka cutar da su nan da yace baban sallah abusa tabarma ibnu battal Allah mushi rahama yake cewa in kana yusalli alaihi kabirun qadru tulur rajuli fa akthar fa innahu yuqalu lahu hasir yace idan ya kasance abin da yake sallah abusa kan shi yana dan tsawo kadan shi ake ce ma tabarma baza a kira shi ba cewa al-khumra sai in yal karama ce kamar yanzu dai tabar masalla mun santa daban ita sai a kira ta da al-khumra in kuma ba bace wanda ana zama da ita sai a kira ta da al-hasir kuma su yace ana aikata musu wannan ne daga bawon dabino da makamantan shi ake musu a wancan lokacin ijal imam ibnu battal yake cewa cikin tarihi al-bukhari ya zo daga hanyar tariqa hisham yake cewa naji hasan yana cewa durru fi safina kama ta duru idza sarayta kai take wayo cikin jirgin ruwa kamar yadda take kewayen idan kana sallah ana cikin jirgin ruwa ai yana kewayawa kai kuma ka ta da sallah kenan ba yankiya ba zaka yi kace tunda na da ina kallon alqibla yanzu ya kauce kawai ji ci gaba zaka yi duk wajen da yake ibnul munayyir yake cewa wajhu idkhalu salati fi safina fi babi salati ala al-hasiri abinda yasa aka sayo sallah a cikin jirgin ruwa a baban sallah cikin tabarma yace annahu mashtaraka fi anna salatu alaihima salatun ala ghayril ard dan saboda dukkan su guda bi sallah ce ba a bisa kasa ba yadda mai jirgin ruwa ba a bisa kasa yake ba haka nan tabarma ba a bisa kasa yake ba li Allah ya takhayyal mutakhayyalun anna mubasharatu ala shardun dan ka wani mai tunani yayi tunanin cewa runguma kasa cikin sallah sharadi ne dan saboda hadisi wanda yake mashahuri wanda al-Imam Abu Dawud ya huddo shi yace tarrib wajhaka ka nitsa fuskarka cikin ƙasa in zakai sallah ma'ana to wannan ba yana nufin cewa sharadi bane ya gabata asarin Umar ibn Abdul Aziz wanda Bukhari ya yi nuni zuwa ga sabanin Abu Hanifa cikin halaccin sallah a cikin jirgin ruwa a tsaye ga wanda yake da iko a cikin wannan asarin da aka kawo akwai halaccin hawan jirgin ruwa حديثي ندري أكد تمانين حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك أن إسحاق أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك أن جدته مليكة تيوكا كش مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تاكرا من زن الله صلى الله عليه وسلم لدعام صنعته له قوان أبنشن نتائك تاما النبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه سيتي أبنشن ثم قال سنن سيتي قوموا كتاشف لأصلي لكم إن يمكو صلى kala Anas me yasa saboda annabi ya kasance duk abin da aka kira shi bayyaso a tahiyya duniyar kadai sai an kawo wani abin da zai kuma zaku anhana kun ba shi tuwo ko to shi ma bare ya ba ku wani abin da zaku anhana da sallar wanda zaku karanci sallar shi ya take kuma zaku samu ladan sallar Anas yace fa qumtu ila hasirin lana sai na tashi zuwa ga wata tabarman mu qadis wanda ta yi baki min dul malubi saran saboda ta jima ana hawanta fanada hatu bima in sai ta mushi ta mata yayyahi da ruwa faqama fanada hatu bima in sai nan mata yayyahi da ruwa tabarman nan inji Anas faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi wa safaftu ina yisahu wal yatim wara'ahu dani da marayi a bayan shi marayin na gidan mu wal ajuzu min wara'ina tsohuwa tana a bayan mu fa sallala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah raka'a biyu sun man sarafa sannan sai ya tahiye shi wannan mahallu shahidi yake cewa faqumtu ila hasirin lana qadis wadda min dul malu bisa ya tashi zuwa ga tabarma gare mu wannan yake nuni cewa halaccin yin sallah akan tabarma ga tabusanta suka yi inan kuma da yake cewa li ta'amin dan saboda wani abu li ajri ta'amin dan saboda wani abinci yana nuni akan cewa zawwar annabi alaihi salatu wassalam kana lizalika la yusalli bihim ya zo musu ne dan saboda yayi musu idan saboda wannan abinci ba dan sallah ba yace li yattakhiza makana salatuhu musallan lahum kama fi qisati itban bil malik anan gurin ba yana nihin ba cewa in ajil ta'am kin dan saboda abincin yazo dan saboda qissa ta zo a hadisin itban bin malik tana bayyana cewa ta kirayo shi ne ya musa sallah a gurin dan ita ma ta doki gurin a matsayin gurin sallah kuma da yazo ne tayi wannan abincin na karramawa ba wai abincin bane shi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine sirrin kasancewar ya fara da kissa itibanin da sallah kahin abinci a can gurin da sallah kahin abinci nan kuma sai ya zo da abinci kahin sallah eh afwan kissa bi ce wannan ta kirayo annabi ne alaihi salatu wassalam kakan Anas dan Malik dan saboda abinci saboda abincin annabi sallallahu alaihi wasallam ta kira shi abinci na karramawa da mutunta can kuma kissa itban bin sai aka fara da nan li ta'ami sana'atu lawa saboda abinci sai aka ambaci abincin a can kuma sai aka duka suna cikin sahihul bukhari a can kuma sai aka ambaci aka fara ambata sallah dan saboda can ita ce makasudi sallar ta kira aka kira ai duk da can ma akwai abincin amma sai aka fara da abincin dan saboda da sallah dan saboda a can ita ce manuha yace fali usalli lakum dan saboda in yi muku sallah shi yasa a wace kisa annabi alaihi salatu wasalam yana zawa ma ce aina turidu an usalli lakum ina kake so in muku sallah kenan yana zawa abinda aka kira shi dan shi shi yan nuhata yace in yi muku sallah eh ibn malik yake cewa fali usalli lakum fali usalli bikum ne min yi sallah tare da ku ba wai in muku sallah ba in yi musu sallah kenan kamar su ne ma sallah ba amma wani ita sai Allah in an ce lakum sai zamana kamar su ne ake ma sallah su ne za a bauta ma amma yana nihin usalli bikum in yi sallah tare da ku in yi kuma ku yi anan yake ce amin dulu malu bisa dan saboda yawan zumawa da aka yi da ta sanya ta da aka yi ta tabarma shin hudata ne aka yi yake nihin ta jima ana shin hudata shi yasa har ta kai ga wannan matsayi fa nadahatu husainan mata yayyahi yace wannan yana nihin yayyahin dan saboda gurin yayi tabshi kuma ya tsaftace tabarman ya hudda ta daga ya tsarkake ta dan saboda annabi alaihi salatu wassalam zai hau busanta yace tahiyar shi cikin hadisin wannan akwai fa'idodi ijabatu da'awa amsa da'awa idan an kirayo ka wajibi ne walau lam takun ursan koda ba ta angwanci bane walau kana da'i mar'a koda wanda ya kira da'awan mace ce لكن هاي شو تؤمن الفتنة هاي دي إن دأك أمن شيء ما فتنة بزت أبكوا والأكل من طعام الدعوة كما أتين أبن تين دعوة أم دوكا أتكم أن حديثن لكما صلى النافلة جماعة أتكين جدا دك يا حالتا kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya karantar da su ne ayyukan sallah ta yadda suna gani kili da kili a gaban su dan saboda mace bata halarta jami'i a masallaci bata zuwa jami'i balle ta ga sallar annabi kyararaga yadda yake yin ta to yau dama ta kawo shi sai yake so bari yayi ta gani da idan ta yadda ake sallah wa fihi tanzibu makanul musalli a ciki akwai cewa mutun zai yi sallah to ya tsaftace gurin sallar tashi wa qiyamu sabihi ma ar-rajul saffan cewa da yaro karami da mutun babba in zasu yi sallah su tsaya a matsayin sahu a bayan sahu guda wa ta'khirun nisa'u an safu rijal kuma mata su tsaya a bayan sahun maza wa qiyamul mar'atu saffan wahadaha kuma mace ta yi tsaye sahu ita daya ko da ita daya ce a can baya in babu wata macen tare da ita wasu sun yi kafa hujja da dalili akan halaccin salatul munfarid khalfa saff halaccin yin sallan makade mutun daya a bayan sahu amma ba hujja a cikin Ibn Hajar dan saboda wannan ita shari'a ce ta bata damar haka nan zai sallar ta ba zai shiga cikin maza ba salatul munfaridin khalfa saff kuma ana nihin wanda ga sahu nan ga jama'a nan kai koma baya yi sallah wa fihi al-iktisar fi nafilatin nahari ala raka'atayn a cikin shi akwai takaita raka'o'i da bi akan raka'o'i rana akan raka'a guda biyar kenan salatul layl masana da annabi ya fada kenan ya shamalu salatul nahar nan ga salatul nahar kin ma an yi haka nan sallah raka'a biyu sabanin wanda ya shardanta suka ce sai hudu inda rana ne a cikin kuma akwai ingancin sallar yaro wanda yake mumayyizi yaran rabe yana da hankalin kanshi nan gashi wannan yana yaro ne mahallul fadlul warid fi salatul nafila munfaridun haythu la yakunu hunaka maslahatun lit'alim kasancewar mutun yayi sallar shi nafila shi daya ta hilada idan ya kasance babu wata maslaha ne in an samu wata maslaha karantar da mutanen ne kake su iya sallah wannan kuma sai ka dau damar yin duk sallar nafila ka cikin su zaka rika yi dan saboda su gani dan wannan manuhan ne ba dan saboda riya ba bal yumkin an yuqalu izaka afdalu wala sayma fi haqqihi yin ta anan kin shi yayi farlama dan saboda ga annabi alayhi salatu wassalam karantar da su ne yake nan yace Malik ya kawo wannan hadisin a cikin tarjuma sallar wallaha sai aka yi mishi muakaba cewa Anas ya rawaito shi Ibn Sirin daga Anas dan Malik annahu lam yara annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha illa marra fi darin ansa annabi sallallahu alaihi wasallam ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar wallaha sai su dai a cikin darul ansar addaha wanda ya kira shi a gidan shi wanda Bukhari ya huddo shi al-Imam Malik ma'ana wannan hadisin da zai kawo hujja akan cewa sallar wallaha shar'an tattaji sai ya kawo wannan hadisin a cikin sallar wallaha to kuma abinda yace malamai zasu kuma sharadi cewa Anas shi kanshi ba za a doki wannan a fassara shi ba da cewa sallar wallaha ce raka'an nan guda biyu da annabi yayi da su duk da hantsi ne amma ba za a doke ta a sallar wallaha ba me yasa dan saboda shi wanda ya rawaito wannan hadisin yace bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar wallaha ba sai so daya a cikin gidan wasu mutanen ansar kenan ba za a doki wannan a matsayin sallar wallaha ba amma me alqabas shine Ibn Abdul Bar yace Malik nazara ila kaunul waqt Malik lokacin yayi duba akan cewa lokacin sallar sai ya dauke ta a matsayin wallaha Anas kuma bai yi duba ba zuwa ga niyyar Annabi alayhi salatu wasalam cewa ba sallar wallaha bace na biyu al-Imam Ibn Abdul Ibn al-Arabi ka Ibn al-Arabi shine me alqabas sharhin muwadda Malik ne shi yake kokarin kare dukkan wani yana da ta'assubi na mazhabin malikiyya ko suna da gaskiya ko ba su da gaskiya sai ya zagi damtsiya huddo musu hujja hadisi na biyu mas'ala ta biyu annakta fi tarjuma tarbab abinda yake so nan nuni a cikin tarjuma baban nuni zuwa ga hadisin da Ibn Abi Shayba rawaito da wani shi ta hanyar Shuray daga Ummu Hani an tambaye ta shin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan tabarma sai take cewa waja'anna jahannama lil kafirin hasira kenan ba za a yi sallah akan tabarma ba tunda Allah ya ce waja'anna jahannama lil kafirin hasira fa qala sai ce lam yakun yusalli alal hasir annabi ba zai yi sallah a bisa tabarma ba tunda shin huda yan wuta ce fa ka annabi lam yusbut inda musannaf kamar Bukhari bai tabbata a gare shi ba ko kuma ruwaya ce shaza abun maidawa dan kuma ta ci gaba wannan ruwaya kai da ake nasaba ma ita Aisha cewa ta kawo hujja da wannan aya ba zai ci karo da wannan hadisin ba dan saboda wannan hadisin ya hishi karhi babu kani babu salati alal khumra baban sallah akan abun sallah abun sallah shine tafi na wancan lokacin su kuma suna yin shine da fata da abun dabino hadisi na 381 haddathana abul walid haddathana shu'ba haddathana sulaiman shaybani an abdullah ibn shaddad an maimuna qala take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala al-qumra annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah akan abun sallar shi afan tafin shi na sallah ya gabata wannan hadisin anan kusa a cikin kitabul haid kaman nan ya kafa ya kadece shi ne da tarjuma dan saboda manhar abin da yake son kulla akan shi kamar yadda muka hada bayanin da can baya ya wuce wata bukata ce ta sa aka shi amma nan kuma gidan shi ne babu salati ala al-khumra sallah akan al-khumra abun sujada kenan yake nunin cewa halaccin yin haka kin annabi alayhi salatu wassalam yake a dai aikin shi ya nuna halaccin yin sujada akan al-khumra yin sujada akan kasa ya hine ba wai an karhanta ba karhanci na haramci nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana rahama ga ƴan uwa yau da gobe mun kai wajen hadisi na 400 ba wani abu inda yau gobe goban ana yi duk abin da ya kasance ko mun yawan abu in ba a yi ne kawai za a tsaya guri daya amma in dai ana yin shi ko mun kadan inda ake yi sai an abin nan zuwan da aika muku na dazu wanda yau suke da'awa suna kiran jama'a za su yi sabkar sahih bukhari a masjidin harami shekara wajen nawa suka yi suna yi sun sha shekaru suna yi wanda suka san kimar abun abokan shi shi malamin wanda sun san kimar abun daga kasa suke tahiya dan saboda abu ne ya kai wannan kima shekarun da aka dauka ake aikin kuma sun san abu ne mai muhimmanci mai kima wannan wanda aika muku ra'isin jami'a wannan tahiya ne zai me yasa saboda sanin kima abin da sanin mutuncin abin yau wanda zan magani a karshe shine na cikin hikayat din mu da muke gani na abinda Allah ya karrama bayan shi daga cikin karama shine zikirul mustafina min ubadil jin a karshe ya kawo bayan ibn al-jawzi ya kawo nagari kaza waliyai nagari kaza waliyai nagari kaza yazo kuma kanna a cikin su ko ne akwai mata kuma baban mata na gari kaza daban a karshen kuma litafin sai baban waliyai daga cikin aljannu yau cikin su zan magani zikirul mustafina min ubadil jin salama ibn shabib yake cewa azamtu ala naqulata min makkah ila makkah fa baitu dari salama ibn shabib babban malami ne sananne yake cewa na darmuniyar cirata daga gidana zan tahi makkah bulaguru in tahi can da zama fa baitu dari sai na sai da gidana da nake nan na garin falamma faraktu ha wa sallamtu ha yayin da aka kare ce niki na beka gidan ga wanda ya saye shi wa qabtu sai na yi tsaye ala babiha akan kofar gidan nan fa qultu sai na ce ya ahlud dar ya ku mutanen gidan wannan ɗan cikin gidan wannan jawarnakum fa ahsantum jawarna mun yi makwabtaka da ku ko mun kyautata makwabtaka da ku jazakumullahu khairan Allah saka muku da alkhairi wa qad bi'ina dara mun na sai da wannan gida wa nahnu ala naqala ila makkah kuma zan huta zuwa ga makkah yana nihin ya san da wanda suke zamana a ciki da aljannin da suke bin shi suna sallah tare da su yake yace musu fa alaikum assalam wa rahmatullah fa qala sai yace fa ajabani min ad-dar mujib sai wani mai amsawa daga cikin gidan ya amsa mini fa qala sai yace wa antum jazakumullahu khairan kuma Allah saka muku da alkhairi ma ra'ayna minkum illa khairan mun taba ganin wani abu tare da ku sai alkhairi ba wa nahanu ala naqula aidan ko mu ma yau zan mu bar gidan nan dama zaman ka muke kana zaman gidan mu ma muke zamani fa innal ladhi istaradara aqda bi shatmi Abubakar wa Umar wanda ya sai gidan wannan mun ji labarin zagin Abubakar da Umar yake ba zan mu zamana a cikin shi ba dan shi a ne ya sai gidan gashin aljannu ma sun ce ba za su zamana ba gidan da ana zagin Abubakar shi yasa Malik yake cewa la yajuzu an yaquma bi ardin yusabu fiha salaf bai kamata mutum ya zamana a gidan da ake zagin sahabban garin ma mutum ya bari ake zagin sahabban Annabi alaihi salatu wassalam Sirri ibn Isma'il yake cewa yana ambata daga Yazid ar-Raqashi Safwan ibn Muharriz al-Mazini yake cewa kana idza qama ila tahajjudihi min al-layl ya kasance idan ya tashi in tahajjudin shi da daddare qama ma ahu sukan darihi min al-jinn abukan zaman shi cikin gidan na aljanu dai sai su tashi su bi shi sallah fa sallu bi salati sai su yi sallah da sallah shi wasta ma'uli qira'ati su rika sauraron qira'a shi qala sirri yace fa qultu li Yazid he nace mai Yazid wa anna alima ya akai kuma ya sani cewa suna bin shi qala sai ce kana idza qama lahum dajja ya kasance idan ya tashi yake jin yawan dumin su suma fastahu hasha li zalika fanudiya sai yi kewa akan wannan abu, ma'ana haka ne yake ji duk in ya tashi yin sallah, ya tashi yin tahajjudin shi wajen karfe 2 ko karfe 3 na dare, sai ya ji kwaramuniya ana taba kayan ruwa, ana ta kaman wasu suna yin arwalla, sai ya ji kamar ya ji kewa akan wannan, sai suka yi ji an kira shi kace la tar aya abu abdullah, baban abdullah kakka ji tsoro, fa inna ma nahanu ikhwanuka, mu ƴan uwanka ne daga cikin aljannu, muna tashi muna tahajjudi ga sallarka, kana sallah muna sallah tare da kai, kai ne liman kin mu, fa anisa ba'da zalika ila harkatihim, sai hankalin shi kwanta akan motsin su bayan wannan, duk lokacin da yayi suna motsi ma ya san cewa masu bin shi sallah ne, ba cutar da shi zasu yi ba. Na gaba ya Ibn Abdurrahman al-Asari yake cewa hadathani maratu Khalid, mata Khalid ta bani labari daga Khalid, tace kuntu qa'ima, na kasance a tsaye, usalli ina tsaye, fa qara'tu, sai na karanta wannan aya kullu nafsin za'iqatul maut ta suratul anbiya, faradatu ha miraran, nayi ta maimaita wannan aya a cikin sallah, fa nadani munadin min nahiyatil bait, sai wani mai kira ya kira ni daga gehen gidan yace kam turaddudu hazihi al-aya, haso nawa kake so kai ta maimaita wannan aya, fala qarqatalta biha arba'ata nafarin min al-jinn lam yarfa'u ru'usahum ila sama'i hatta matu, kana ta maimaita ta wajen mutane mummune hudu kakkashe na aljannu akan wannan aya, kuma ka ci gaba da maimaita ta. Qala sai ce fa wallahu Khalid ba'da zalika laha shadidan wa ankarnahu hatta laysa allazi kana, yayi ta samun damuwa akan wannan, akan cewa dalilin shi sun mutu har sai da muka gane mu ma akan cewa ya wani abun damuwa ya same shi. Mahadi ibn Maimun yake cewa kana Wasil ibn Abi Uyayna jarulli, Wasil ya kasance makwabcina ne, wa kana yaskunu fi ghurfatin, ya kasance yana zama a cikin wata gurfa, wata runha, wani daki, fa kuntu asma'u qira'atahu billahi, ina jin karatun shi a daddare, ya kasance dare duka bai barci karatu yake ta yi, fa gaba gai fatan ila Makka, sai yayi bulaguro zuwa Makka, wa kuntu asma'u qira'a min ghurfati, na kasance ina jin qira'a daga gurfar shi, ala na hawu min sautihi ka anni la ankaru min sauti shay'an, kamar kwatankwacin sautin shi babu wani abun da ya kuskure akan sautin shi wannan malami, yace wa babu gurfa mugula, kuma gidan shi a rihama a kulle, falam yalbas an qadi wa misafarihi, ba jumawa ya zo daga bulaguran shi na ambata mashi haka, nace tinka tahi, kuma gidan naka kullun karatun ka nake ji ana ta yi, yace ha ulai sukanu dari, yace eh wannan abukan zaman mu ne na aljanu, na san da su, tare muke sallah da su, tare muke karatu da su, yace a fatarahum, kana ganin su, qala la, yace a ba ganin su nake ba, lakin a husu bihim, sai dai ina jin motsin su, wa asma'u ta'minuhum inda du'a, inna ya addu'a ha aminkin su ina ji, wa rubbama galaba alayya nawm fayuqizunani, so diya ma barci zai dauke ni, su suke tada ni mu tashi mu sallah, mummunan su mummune ne, dukkan wani majalisi ya kasance na ilimi, na karatu, na sallah tare da su ake yi, kamar idan ya zamana ba malami suna ta hadi ban ya kasance mace ta tsare ta tsaftace jikinta, ta hana kanta da bayyana tsareci aljanu, yana jayo aljanu na banza kenan, na banza da inda suka ga abun banza bi suke, to haka nan na kirkin su ma inda suka ga abun kirki bi suke. Qurashi yake cewa haddasani Khalif, Khalif ya bani labari yace kana fatan min ahli Kufa muta'abbidan, wani sarmayi daga cikin mutanen Kufa mai yawan ibada, ana ce mishi Arfaja, ya kasance yana raye dare dukkan shi da sallah sarmayin nan, fasta zarahu, sai wasu daga cikin ƴan uwan shi suka kiraye shi ziyara, ya ziyarce su wani dare, sai ya ga mama aihiye shi, ma'aihiye shi ta ba shi izini ya tafi ziyarar su, sai ya karata ajuz, wannan tsohuwa take cewa ma'aihiye shi tace tabbas da dare cikin dare tsakiyar dare, sai ya ji wasu san taho sun yi tsaye a daidai kaina, suna cewa tsohuwa kika ba liman kinmu izini yau kin raba mu da sallah, kina mamu da sallar sallar dare, dan wannan nata shine liman kin nasu, in ya tashi sallar tare suke yi. Abu Umran at-Tammar yake cewa ga dautiwa man qabla al-fajr ila masjid al-Hasan al-Jafari, nayi sammako wata rana da sahiya zuwa masallacin Hasan al-Jafari, sai ga a kofa kai tana rihi, sai ga wasu mutane suna ta zikiri, suna tana ta jin tasbihi da hailala, sai na tsaya akan kofar masallacin, sai da suka gama, sannan sai na tsaya aka bani izini na shiga, sai da na shiga na duba na ga babu kowa a cikin masallacin, yayin da asuba ta yi wa tafarraka man inda duwan da suka watse, sai na tambaya na ce ni hujjar da dare na ga abun mamaki masallacin, da na taho babu kowa, kuma ina jin motsi ana ta tasbihi, kuma da na bude na shiga babu kowa, ban ga kowa ba, sai suka ce ai ulaika min ahli jinn nasibina yaji'una, ai wannan mun san da su mu aljanu ne na nasibin suke zawwa suna halarta, dai in za a yi sabka qur'ani ran juma'a da su muke sabka, sannan su tahiyar su duka wannan magabata suna da asar wannan masu dama, wanda martabar imanin su da kimar su da mutuncin su wajen Allah ya kai inda zasu Allah madaukin sarki zai kayyada musu wannan abu. Mu yanzu lokaci ne yayi tsawo, yayi nisa, lalaci yayi yawa ta yadda ba ma kwatanta tsakanin zamanin mu da su da kirkin mu da su. Shi yasa wasu abubuwan wani sai ya tunanin ma ya ake faru. Yanzu in wani ya ji ko malam Nazir ko malam Murtala ya ji aljanu huta da gudu bai kare koma daki. To amma su yake sun san da abun. Yanzu ba gashi masu ruqiya ba suna gani suna jin magana aljanu suna abun gare su ba abun mamaki bane. Kamar yadda mutanen sa na banza suke halarta guraren banza, gurin rawa, gidan shaye-shayen giya, gurin matan banza, duka da su ake komi. Kaga mace idan ta tsaya yawan sa kaya marasa kirki marasa tana bayyana tsiraicinta, zai ta kasance zuwa gaba da kadan kadan sai ka gani wasu cututtuka, wasu abubuwa, wata cuta ta same ta a rasa minene, ai ta magani a rasa wannan bala'i ne. Ita ta jama kanta, ta bayyana tsiraicinta, ta burge aljaniya kusance ta. Kuma wannan babu yadda za a yi a fasa. Ba zai yi ba, indai ba su suka fasa ba, su ma ba su fasa ba. Shakiye ne yadda kuka san shi in ya buƙaci in miji ne na mutum in ya buƙaci ta babu yadda zai yi sai dai hakura. To amma dan bai da iko, amma shi wancan yana da iko, yana da iko ya shiga jikinki ta yadda ya ga dama kuma ya amfani da ke. Me yasa? Dan saboda ke kika saki kanki. Kuma in mace ta tsabtace kanta, ta gyara kanta, ta yi shiga ta musulunci yadda musulunci, ko namijin aljanin bai kusanta, yana shakunta, bai kusanta, babu ruwan shi da ita, ba alaka shi da ita, ya san ba irin tashi bace. To haka nan wajen mutanen kirkin sa ma, kuma na kirkin nasu, gurin karatu, gurin wa'azi, gurin wannan, dukkan su kasance suna halarta, suna yi irin wannan guraren karatuttuka. Hasar na magabata da dama suna nuna wannan.
Ana karatu, ana karatu, ta suka yi su sallan masu suke hana ta sallah da zuwa makarantar masu suke hana ta, masu ce mata muka masa muna karatu, ta ce saurara za mu huta, amma mu ma da inda za mu, na ce ina za ku? Ta a gidansu, a gidansu gurin wani za mu je mu shiga, na ce a to dama dama.
An ba wajen kama ne.